Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye Jamhuriyar Niger kuna ya jin wannan shiri a Yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma tashoshin rediyon Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa Dalol FM da kuma Niya. A yanar internet ma kuna iya jin mu duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shiri na dare.
Talakawa muna cikin wani hali fiye da tunanin mutane. Saboda haka mu a shawaran mu mun fi son wannan kudi a karkata su ga kayan masarufin nan abinci ya mutane ba ma iya cin abinci so uku. A karyar da su a siyo kayan abinci a karyar da su mu zo mu siya da sauki.
Wani mazaunin birnin Kano kan shirin gina alƙaryar fina-finai mai kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya zarci shugaba Buhari a fadar gwamnati. Daga bisani za mu bude layukan tarho don ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira mu kai ita ce 202-205-2655.
Assalamu alaikum jama'a. Gwamnatin kasar Uzbekistan ta tabbatar da rasuwar shugaban kasar Islam Karimov wanda ya shafa ma da rashin lafiya mai tsanani. Sanarwar gwamnatin kasar ta ce shugaba Karimov mai shekaru 78 a duniya wanda ya cika a yau ya share shekaru 25 yana mulkin kasar da take nahiyar tsakiyar Afrika. Karimov dai bai tabbatar da wata wasiya game da wanda zai gaje shi ba. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayyana kasar ta Uzbekistan a matsayin kasar da ba a mutunta haƙoƙin ƴancin bil'adama.
Masu zanga-zanga a Libreville babban birnin kasar Gabon yau ma sun ci gaba da gudanar da tarurrukan zanga-zanga da suka faro tun ranar Laraba don nuna rashin yarda su da sakamakon zaben da aka bayyana a ranar wanda ya ayyana shugaba mai ci Ali Bongo a matsayin wanda ya doke abokin karawarsa da ƙuri'u kaɗan a faɗin kasar. Wakilin muryar Amurka Idris Fall wanda yake birnin na Libreville ya ce yawancin masu zanga-zangar matasa ne ƴan shekaru 20. Fall ya kuma ruwaito cewa an kona wani zaurin majalisar babban birni na biyu kuma mai tashoshin jiragen ruwa na Port Gentile. Wakilin na muryar Amurka ya zanta da shugabannin ƴan adawa 26 kuma sun shaida mashi cewa yawan mutane da suka mutu a wannan rikicin sun kai 17, ko da yake babu tabbacin wannan lissafi. Ita kuwa ma'aikatar harkokin cikin gida cewa ta yi mutane uku ne kawai suka mutu a zanga-zangar. Waɗannan rigingimun sun ɓarke ne a ranar Laraba bayan da sakamakon zaɓen ƙasar ya nuna shugaba Bongo ya samu kashi 49.8 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, yayin da abokin karawarsa Ping ya samu kashi 48.2 cikin 100.
Jama'a, ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Wani kakakin fadar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wasi da kira da babban jam'iyyar adawa ta PDP take yi akan shugaban yayi murabus. Jam'iyyar ta PDP ta ce shirye-shiryen tattalin arzikin shugaba Buhari da ba su da tasiri su ne suka jefa ƙasar cikin ƙalubalolin tattalin arziki da ƙasar ke huskanta. PDP ta ce shugaba Buhari ya sauka babu wata-wata idan ba shi da wata dabarar da zai sauya abin da jam'iyyar ta kira rushewar tattalin arziki. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana a hukumance cewa ƙasar ta talauce. Sa'annan kuma kuɗin shiga da ƙasar take samu ya ragu zuwa kashi 2.6 a cikin 100. Amma a wata hira da yi da muryar Amurka, kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya ce ƙalubalolin tattalin arzikin ƙasar ba laifin shugaba Buhari ba ne. Ya yi hasashen cewa matakai da gwamnati take ɗauka za su inganta tattalin arzikin na ƙasar nan ba daɗewa ba.
Hukumomi a Pakistan sun ce wani harin ƙunar bakin wake da aka kai wa wani babban ginin kotu ya kashe akalla mutane 12 ya kuma jikkata wasu mutane 50. Wannan harin ya faru ne a yau Juma'a a birnin Mardan da ke cikin lardin Khaiba na ƙasar. Kantomar lardin Himayat Ullah ya bayyana manema labarai cewa wani mahari da makamai ne jefa gurneti akan ma'aikatan tsaro a kofar kotun kafin ya tada bama-bamai da ke jikinsa. Hukumomi da wasu majiyoyin asibiti sun ce akwai lauyoyi cikin waɗanda wannan harin ya ritsa da su kuma akwai yiwuwar yawan waɗanda suka halaka harin ya ƙaru. Harin bam ɗin ya faru ne jim kaɗan bayan da sojojin Pakistan suka kashe wasu maharan ƙunar baƙin wake su huɗu kafin su tada bam a wata unguwar Kirista da ke babban birnin lardin na Peshawar. Wannan hari ya sa hukumomi sun ƙara ƙaimin inganta matakan tsaro a coci-coci ranar nan wato nan lardin da ma ko ina a Pakistan. Kakakin wani bangare da wato ya dare daga ƙungiyar Taliban na Pakistan wato Jama'atul Ahrar ya shaida muryar Amurka cewa ƙungiyar ce ke da alhakin kai waɗannan hare-haren guda biyu ko da yake ba tabbatar da gaskiyar magana ta su ba. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Tumadalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yaba shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg saboda ɗaukar lokaci duk da dukiyarsa ya yi cuɗanya da kuma ilmantar da matasan Najeriya. Ga ci gaban rahoton da Umar Faruk Musa ya aiko mana.
Wannan ganawar da aka yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da Mark Elias Zuckerberg ya zo a daidai lokacin da Najeriya ke begen samun ƙwararru da attajirai daga ƙasashen duniya domin su ziyarci Najeriya kuma su dubi hanyoyin da za su saka jari domin samar da ayyukan yi ga matasa da kuma yaƙi da talauci a cikin ƙasar. Kamar yadda sanarwar da Femi Adesina, kakakin shugaban ƙasar Najeriya a fadar gwamnati yake bayyanawa a saƙon da ya aika wa manema labaru, ya ce shugaba Muhammadu Buhari ya yi alfahari da irin yadda Mr. Zuckerberg yake gudanar da rayuwarsa a cikin sauƙi da raha ba tare da nuna attajiri ba ne ko kuma ya yi irin fankama kamar yadda 'yan ƙasashenmu suke yi idan Allah ya musu buɗi suka yi arziki ko kuma suka yi wata shahara. Ya ce ganin yadda yake guje-guje a cikin matasa yake kuma nuna musu hanyoyin da ya bi wurin kafa wannan shafi na yanar gizo wato Facebook. Ya nuna a zahiri cewa mutum ne mai nuna nadama da saukar da kansa domin daga kai ba abun alfahari ba ne ga wanda Allah ya yi wa ɗaukaka. Akan wannan ganawar, Farfesa Almustapha Usiju, wani ƙwararre akan sha'anin ayyukan yanar gizo a Najeriya, yake bayyana min cewa lallai wannan ziyara tana da muhimmancin gaske saboda irin tarihin da ke tattare da ita.
Kusan an ce 'yan Najeriya kusan miliyan 30 ne suke fa wannan shafi a wata guda. Baya da bayan haka, kusan Najeriya a Afirka ita tafi yawan wanda suke kan wannan shafin nasa. Kamar yadda shugaban ƙasa ya ce cewa wannan matashi ya bunke shi da irin rayuwar da yake gudanarwa, duk da yake shi ne kusan mutum na bakwai da ya fi kowa kuɗi a duniya, yana da wajen biliyan 58 na dala mallakinsa. Kuma abin da ya kawo shi Najeriya shi ne don ya zamanto ya taimaka ma wasu matasan da suke da kwakwalwa a kan irin wannan hanya ta na'urar intanet. Wannan suna da yawa matasa masu irin wannan basira. Zuwan da ya sadu da shugaban ƙasa ya nuna cewa ba shakka yana da niyyar saka jari, saboda ya yi alkawari cewa zai kawo ainihin wannan ita intanet, wato ba shafin Facebook kawai ba, zai kawo intanet mafi rahusa da kuma wacce tafi kowace sauri.
Farfesa Almustapha Usiju kenan, ƙwararre akan ayyukan yanar gizo, a tattaunawa da na yi da shi bayan shugaba Muhammadu Buhari ya kammala ganawa da ƙwararre ɗan ƙasar Amurka nan Mark Elliot Zuckerberg, wanda ya ƙirƙiro shafin nan na sada zumunta na Facebook. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To, a gaida Umar Faruk Musa. Mazauna birnin Kano suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da cece kuce kan buɗe dandalin shirya fina-finai a birnin na Kano. Ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
Shekarar jiya Laraba, sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya kawo shawarar cewa kamata ya yi a sake nazartar wannan batu kafin daga bisani a ɗauki mataki na ƙarshe.
Mufin ɗin nan 'yan jama'a ne dai 'yan Najeriya ne. To, amma magana ta gaskiya, abinda za a duba majority carry the vote. Maɗafi akasari abinda muka fewa talakawa, muna cikin wani hali fiye da tunanin mutane. Saboda haka mu a shawararmu mun fi son wannan kuɗi a karkata su ga kayan masarufin nan, abinci ya mutane ba ma iya cin abinci sau uku. A karyar da su, a siyo kayan abinci, a karyar da su, mu zo mu siya da sauki.
Ni abinda zan ce ra'ayina ya kasu kaso biyu. A matsayin shi mai martaba, tunda shi ne uba a jihar Kano, kuma mu talakawa ba za mu hango abinda yake hangowa ba. Saboda haka, in hangensa da ya fi namu amfani, to muna fatan a yi haka.
Wasu daga cikin al'umar gari kenan game da wannan lamari, sai dai har yanzu malamai na cewa akwai sarkakiyar gaske dangane da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya na gina alƙaryar shirye fina-finai a Kano. Ustaz Malam Khalid na cewa
waɗannan maganganu akan wannan film da ake yi ba za ka iya gane ma me ma ake nufi da shi wannan fina-finai din ba. Da dai asali wanda muka sani ana yi wato suna yi ne daidai da al'adu da aka tashi kowa ya sani, waɗanda su kansu mutanen da sutura su da yanayinsu da maganganunsu da mu'amalarsu duk baya fita daga cikin ruhin al'adun da muka sani. Babu shakka wani abin in ka dauke shi a ma'anar wani fim din, to baya karantar da al'adun mu na Hausa kuma baya karantar da tsari na addini. To babu shakka sarki shi manufarsa a bawa mutane dama da haƙƙin su wanda suke da shi. To amma kuma in suna da haƙƙin da suke da shi, to dole ne sai sun cika sharuɗa na wannan abu da sauransu. To cika sharuɗan shi ne dole mu kare sarki ya kare al'adun mutane masu kyau ya kuma kare addininsu. To don haka a wannan shiri da ake da shi na wannan, to ba a kai wannan lokaci ba domin mutanen ba su gane ma wato hakikanin kyawawan al'adu da aka taso da shi na iyaye da kakanni ba, da kuma tsari na addini wanda yake na shari'a, kamar yadda malami Hardiki cewa wallahi yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lamu hukum Allah.
To amma Professor Abdullahi Uba Adamu, guda cikin masana masu nazari kan al'adun Hausawa, ya ce tuni ya mika shawarorinsa a rubuce ga hukumomin da al'amarin ya shafa domin warware wannan matsala.
Muna fi shawarwari a gurin mu, kuma mun ba su su a rubuce. Muna fatan kuma nan ba da jima ba za a yi wani taro inda za a zauna a tattauna don a fahimci juna, a fahimci inda aka nufa.
Hakan da ya yi daidai da matakan da dattawan masu shirya fina-finan a nan Kano ke ɗauka, kamar yadda Ibrahim Mandawari ke faɗi.
Wato mun tunkari mutanen da suke kaman stakeholders masu ruwa da tsaki a cikin al'umma, musamman malamai. Mun ba mu sadu da majalisar malamai kai tsaye ba, amma mun sadu da waɗansu shugabannin majalisa kuma ana nan ana tattaunawa. Mun aika da takarda zuwa ga mai girma gwamnan jiha da mai martaba sarki da kuma wasu hukumomi wanda muke ganin suna da muhimmanci a matakin wato rayuwar Kano gabaki ɗayanta, da kuma wasu muhimman mutane a nan Kano domin a wayar da kai. Amma dai abinda nake so in ji hankalin jama'a cewa mu masu shirya, musamman mu da muke a yanzu matakin iyaye, muna sane da cewa akwai abubuwan da suke buƙatar a gyara su, amma ba ta hanyar hayaniya ko surutai akan hunyar labarai ba, a'a ta hanyar a zauna da ɓangarori daban-daban a kalli al'amura.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kori, masu aure sai a ci gaba da shakatawa da wannan kida na Mudassir Kasim kafin mu bude layukan tarho ku bayyana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To ma dalla kamar yadda kuka sani yau rana ce ta kofa bude mai kiran mu na farko ba aida ce ba yana kira kuma layin sai tsinke kai tsaye to rana ce ta kofa bude muna saran za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku dangane da al'amura da kuke gani suke da muhimmanci a rayuwar ku da kuma a inda kuke lambar da za ku kira mu kai kamar kullun ita ce 202 205 2655 zan saki nana ta wannan lambar 202 205 2655 domin to mai kira daga Bayelsa in kana jin mu bismillah
ina jin ku assalamu alaikum ne biliyamun lawal daga ina kiran ku daga nan Bayelsa state
na'am
eh ni kira nan ina kira daga Medina ina kira ina ba mai girma shugaban kasa shawara ne halin da mutane suke talaka sa cikin wani hali na wahala ta cikin kangi na wahala ina kira ga mai shugaba mai girma shugaban kasa ya taimaka ya duba halin da mutane suke ciki a cikin halin da mutane suke ciki a cikin kasar Najeriya
nagode
saboda idan ba har ya tsaya yi tunani da cewa yanda talaka suka da suka bada zafin rana dukan ruwa akan a tsaya da cewa akan cewa ga an kafar da yanayin ta GDP ya kamata mai girma shugaban kasa ya tsaya ya tuba halin da talaka suke ciki talaka suka cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai kawai a halin da take ciki addu'a Allah ya kawo mana saukin halin da muke ciki a Najeriya kawai Allah ya kiyaye nagode sahin Hausa na murya Amurka muna mika muku gaisuwa ta fatan alkhairi yau shine farkon da na fara samun ku a wannan lokacin a yau dinnan nagode 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 ina gaida dukkan ina gaida dukkan daukacin ma'aikatan sahin Hausa na murya Amurka
to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Niger hello
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 ha ina jin ka kana magana da Yunusu Tanko ni daga Bani in baka jahar Niger
na'am
wato da farko a yau ni ra'ayina da zan bayyana kira zan yi ga al'umman Najeriya ya kamata mu ƙara hakuri ba dan komai ba illa wannan mulkin da shugaba janar Muhammadu Buhari ke jagoranta ya kamata a ce mun dan ƙara hakuri idan muka ƙara hakuri insha Allah dama dai an ce bayan wuya sai dadi da yaddar Allah za mu ga wannan dadin idan muka yi hakuri amma dan Najeriya a yau gaskiya sai a hankali don gaskiya kowa ya mutu saboda haka mu dan ƙara hakuri Allah ubangiji ya mana jagora nagode sunana Yunusu Tanko daga Bani in baka a jahar Niger tashi lafiya nagode
to madalla yanzu kuma bari mu nufi gashuwa
yo Suleiman Dukiya Kunduga
Malam Suleiman bismillah muna jin ka mai ra'ayin ka
yau ra'ayina akan gidan Muhammadu Buhari ne
na'am
mutane suna ta tsokaci da kanta wai ka mutu rushi yayi tsara to mu fatan mu zaman lafiyar da aka samu shine daidai a gare mu kamar mu da muke arewa musu ba dan ni dan gudun hijira daga Kunduga kuma yanzu mun samu zaman lafiya sai bisa dai shine addu'ar mu kawai sai dan mu dinga addu'a kan Allah ba mu zaman lafiya kawai
to madalla mun gode kwarai da gaske mai kira daga gashu yanzu ko bari mu nufi kefi hallo wa alaikum salam muna jinka bismillah
a gaskiyar lamari wallahi tsakani da Allah ya kamata a fada wa malam Bahari gaskiya tsakani da Allah talaka muna cikin wani yanayi
to
yawa adala ni fata na da janar Buhari taimakawa bangaren talakawa kenan
to
yawa shine babban kiran da zan yi a nan shine
to madalla mun gode yanzu kuma bari mu nufi Zamfara
assalamu alaikum
barkan
ku da aiki
sunana
Hashidu Balaraba Guso
na malam Hashidu bismillah menene ra'ayinka
ni ra'ayina zan kara kira ne ga ainihin yan uwa musamman yan kasuwa da mu ji tsoron Allah mu sani hannu daya baya daukar jin kai hakika kasar mu tana cikin wani yanayi na matsi na tattalin arziki domin mun ga yanayin da ake ciki yan kasuwa su ma akwai gudunmuwar da ya kamata su taka sannan da ainihin ita gwamnati ya kamata mu sauƙaƙa wasu al'amura ana cikin wani yanayi wanda dole sai an sauƙaƙa ma yan uwa talakawa sannan a samu abin da za a ci yan uwa kuma su amfana muka diba shugaba Muhammadu Buhari yana faɗi tashi to amma a wani gefe shi ma sai ya daure ya kamata musamman irin ma'aikatu da ainihin albashinsu a ce sun rage wani abu wanda zai rika zuwa ga talakawa domin a samu sauƙin tsadar rayuwar da ake yi.
To madalla mun gode, yanzu kuma bari mu je jiyar Adamawa.
Salamu alaikum, sana magana da Adamu gwamnan kunan daga Damtsar Kalbon.
Na'am, na'am.
Ni kan kukan da talaka suke ya jama'a sun manta da masifan da muka shiga baya ne. Ya kamata yawa tsohon na adalci.
To ma adalla da mai kira daga jihar Adamawa, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin jin ra'ayoyinku a wannan rana, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu zama lafiya. To ma adalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Zan fara da labarin ƙwallon ƙafa na League 1, inda zan yi batun aro da aka yi na Younes Belhanda da Dynamo Kiev ta yi ga ƙungiyar Jim, inda shi Younes Belhanda zai yi gurbin Hatem Ben Arfa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Argentina ta wuce gaba bayan Leo Messi ya ba ta nasara, ita kuma Venezuela ta sha kashi a hannun Colombia da ta sata da ci 2-0. Har yanzu a liga na daya, Mario Balotelli ya kulla yarjejeniya da OGC Nice domin burinsa ya koma buga ƙwallon ƙafa don farin cikinsa. Yana ganin zai fara wasa a ranar 11 ga watan Satumba nan, inda club din za ta kara da Marseille. Wani dan wasan ƙwallon ƙafa na Kamaru da ya kulla yarjejeniya da club din Al Ittihad na ƙasar Misira a watan August da ta wuce, ba zai buga ma wannan club din ƙwallo ba. Bayan ya taso daga ƙungiyar Alexandria a ranar 25 ga watan August ta kammala, yana ji yana gani aka yi watsi da contract dinsa. Dalili kuwa, a yayin bincike na lafiyar jikinsa, an tarar yana da ƙwayar cutar sida. A wasan rugby a cikin daren nan ne ake fara wasan Premiership na rugby na Ingila a tsakanin Gloucester da Leicester. Shi kuma Ben Riang ya bar koyar da 'yan wasan rugby na 'yan wasa bakwai a ƙungiyar Fiji bayan ya lashe gasan na rugby 'yan wasa bakwai na Olympic da aka yi a Rio can ƙasar Brazil. A tsarin keke za a fara tseren zagayen Spain ne daga ƙasar Faransa a shekara 2017, abinda ba a taba ba a tarihi. Masu tseren keken za su tashi ne daga Nin yankin Gad. Mamadu Danda, sashin Hausa na muryar Amurka, Jamhuriyar Kamaru.
A shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta da mutuka a kan sahihin labarin kutuntawa da azabtarwa da aka yi wa wasu mutane 23 da aka kama ranar 29 ga watan Yuni sakamakon wani tashin hankali da aka yi a Nouakchott, babban birnin ƙasar Mauritania. Kamun ya biyo bayan zagazagar da wasu tsoffin bayi suka yi saboda tilasta musu ƙarfi da yaji barin inda suke tsugune. Dama yawancin waɗanda suke wurin bayi ne a dacen. Zanga-zangar ta rikide ta koma tashin hankali ne ya lokacin da masu zanga-zangar suka soma jifar 'yan sanda har ma suka ƙona motar safa ɗinsu. A cikin yamutsin ne 'yan sanda 9 da wasu 'yan ƙasar Mauritania suka ji rauni. Amurka ta yi tur da raunata mutane da kuma lalata kayan jama'a. Amma duk da haka, Amurka ta damu da rahotannin da ke cewa an matsawa mutane amsa laifi al-atilas, ko kuma an tilasa musu furta kalamun amsa laifi saboda azaba da suka sha. Wannan abin damuwa ne saboda shakkar ko za a yi musu adalci. Amurka za ta bi diddigin hanyar ɗaukaka ƙara da waɗannan da aka hukunta su za su ɗauka. Cikin waɗanda aka hukumta akwai mutane 13 da suka kasance 'yan wata ƙungiyar da ke adawa da bauta a ƙasar ta Mauritania da ake kira a Turance Resurgence of Abolitionist Movement. Ita dai ƙasar Mauritania ita ce ƙasa ta ƙarshe a duk faɗin duniya da ta kawo ƙarshen bauta a shekarar 1981. Amma duk da haka an ci gaba da bauta a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka, ƙasar da kashi 4 zuwa kashi 20 na al'ummarta miliyan 3.5 har yanzu suna cikin bauta. Ta dalilin haka, Amurka tana kira da a gudanar da cikakken binciken gaggawa akan zarge-zargen azabar da mutane ke sha, a kuma bayyana sakamakon binciken a bayyanar jama'a, kana a hukumta duk waɗanda binciken ya gano suna da hannu a ta'asar. Kasar Murtaniya ta nuna cewa ta dukufa da yaƙi da azabtarwa yayin da ta ayyana shi a matsayin laifi ga bil'adama a shekarar 2012, shekarar da ta sabunta kundin tsarin mulkin kasar. Haka kuma a watan Afrilu na wannan shekara ta kafa wata doka da ta kira dokar hana azabtar da mutane, wacce aka samarwa masu aiki kalilan amma bata bada isassun kuɗin aiki ba. Amurka na son ƙarfafa gwiwar Murtaniya da ta mutunta haƙƙin ɗan Adam, wanda ya haɗa da ‘yancin faɗin albarkacin bakin mutum da kuma ‘yancin cuɗanya ga duk ‘yan ƙasar Murtaniya. Amurka na goyon bayan tabbatar da yin adalci a shari’a tare da yin shari’ar a bayyane ta hanyoyin da suka dace. Haka kuma a mutunta haƙƙin kowa a ƙasar. Sharhin muryar Amurka kenan, da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
A ƙasar Faransa, wasu mutane da dama ne suke kwatanta wannan lokacin rani da cewa shi ne lokaci da aka fi aikata ayyukan ta'addanci a ƙasar. Amma yanzu al'umma da dama ne a faɗin ƙasar suna nan suna ƙoƙarin sasanta al'amura da suka faru a baya, wanda musulmin Faransa suke ganin zai iya janyo musu matsaloli daga 'yan siyasa da mutanen ƙasar da suke cike da fushi sakamakon hare-hare na wasu musulmi masu tsaurin ra'ayi suke kaiwa. Akwai tashi-tashin hankula da ke faruwa tsakanin unguwanni a wani tsibirin Faransa na Corsica. Musulmi da waɗanda ba musulmi ba sun tada rigima a wurin shakatawar bakin teku a cikin Agusta, biyo bayan wani mai yawon shakatawa da ya ɗauki hoton wata mace musulmi da take wanka a nan bakin tekun a garin Cisco. Musulmi dai waɗanda ba musulmi ba sun duki junansu har ma sun yi amfani da makamai, a cewar wani rahoto, ciki har da adduna da sauran makamai. Zanga-zanga da kuma zaman ɗarɗar a tsibirin ya ƙara tsanani bayan da tsagirin tsibirin suka bayyana shirinsu na ɗaukar mataki akan ƙungiyar IS idan suka kai hari a nan tsibirin. Gwamnatin ƙasar Uzbekistan ta tabbatar da rasuwar shugaban ƙasar Islam Karimov da ya sha fama da rashin lafiya mai tsanani. Sanarwar gwamnatin ƙasar ta ce shugaba Karimov mai shekaru 78 a duniya, wanda ya cika a yau, ya share shekaru 25 yana mulkin ƙasar wacce take nahiyar tsakiyar Asiya. Masu zanga-zanga a birnin Gabon yau ma sun ci gaba da gudanar da tarukan zanga-zanga da suka faru tun ranar Laraba don nuna rashin yardansu da sakamakon zaɓe da aka bayyana a ranar Laraba.
To madalla a gaishe ka duka da kuma masu haro da ka Allah ya kawo ƙarshen shirin a daren nan, sai kuma can da asuba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Ciki har da shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed, amma kamin mu sallama da ku ga saƙon ta'aziyya zuwa ga Malam Garba Bello na gidan rediyon jihar Niger da ke Mina, saboda rasuwar mahaifinsa Malam Muhammad Bello Limawa a Mina. Allah ji kansa da rahama, mu kuma kyautata namu ƙarshe. Yanzu a madadin Baba Yakub Makire da ta ni gabatar da shirin, sai kuma Julie da Regression da kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Jim Haman da ya riga mata, a nan ne Sahabu Imam Ali Zan da aka tayin sallama da ku, mu zama lafiya.